Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ayyuhal ikhwatu muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lura da shigowar wannan sabuwar shekara ta musulunci hijira 1445 ya kai dan uwana muslimi shin ko ka san cewa daga cikin darussan da ya kamata ka ba su cikakken kulawa a sabuwar shekarar musulunci akwai zurarewar kwanukan rayuwarka hakika wato darare da kwanaki suna ta zurarewa suna wucewa a cikin rayuwarka idan baka ba su kulawa ba sai ka waye gari a cikin hasara saboda haka wajibi ne akan musulmi ya tuna da irin gaugawar karewar kwanuka da shekaru da watanni kuma ya san cewa karewar waɗannan kwanukan da watanni da shekaru abu ne wanda za a tambaye shi a gobe alƙiyama saboda haka idan ya san za a tambaye shi to ashe ya kamata ya tsaya ya gyara ya kula yayi abin da zai amfane shi a duniya ta da lahira a cikin waɗannan kwanuka manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi yana cewa kafafuwan bawa ba za su gushe ba ranar alƙiyama sai an tambaye shi game da wasu ababe guda hudu na daya za a tambaye shi rayuwarsa ina ya karar da ita kaga kenan idan ka bari kwanukan ka suka wuce gaban za baka yi aikin alkhairi ba to kaga za ka yi hasara a ranar alƙiyama sai an yi ma tambaya za a yi ma hisabin ta iliminka kai aiki da shi za a tambaye ka dukiyarka ina ka samu ta kuma ina ka kashe ta sannan za a tambaye ka jikinka wace hanya ka bi ka tsofar da shi saboda haka a sabuwar shekara wajibin musulmi ne shi yi tunani shi san wato yadda zai ci gajiyar waɗannan kwanukan ta hanyar yin ayyukan alkhairi idan Allah ya kaddaro za ka yi rayuwa kila misali shekara 70 a duniya to da ka shekara ɗaya to ka sani wa cikin 70 din nan yanzu saura 69 in ka shekara 2 saura 68 in ka shekara 10 saura 60 ka shekara 20 saura nawa haka kadan kadan har za su kare baki daya dan haka ma'anar shekara guda kwana 360 ne aka zurare ma suka aka sance ma su daga cikin kwanukan ka in zaka yi shekara 70 zaka kwana 25,000 ne a cikin duniya da 200 to an ɗebe ma 360 cikin 20,000 kana da 25,000 da an cire ma 360 ka san an rage masu to kullun ana cire ma haka nan yau da gobe zaka waye gari babu shekarun sun kare kwanukan sun kare ashe ya kamata a matsayinka na musulmi wanda ya san matsayin lokaci da muhimmancin sa kai kokari kai aikin da waɗannan kwanukan za su amfane ka ka samu tsira ga rayuwarka babban aikin da ake so a ƙarshen shekara da kuma farkon shekara shine ka fara gabatar da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki yayi umurni ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki baki dayan ku ya ku mu'minai domin ku samu babbar rabo saboda haka yana da kyau ka fara gabatar da tuba a cikin waɗannan kwanuka wato masu muhimmanci na wannan wata mai muhimmanci bayan ka gabatar da tuba sannan ka yawaita ayyukan alkhairi irin istighfari karatun alqur'ani sallolin dare taimakama al'umma yawaita azumi musamman a cikin waɗannan kwanukan ko wannan wata mai alhorma wanda alqur'ani yayi mana bayanin matsayinsa da darajarsa shina cikin watanni masu alhorma guda hudu wanda Allah ya ce game da su inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum waɗannan arba'atun hurum muharram shine na farkon su watannin nan masu alhorma waɗanda Allah ya ce fala tazlimu fihin anfusakum bayan ya ce zalika ad-dinul qayyim zalika ad-dinul qayyim sai ya ce fala tazlimu fihin anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin su dan haka ba a son kai aiki na ashiya kowane lokaci to amma ka himi santa tai a cikin waɗannan watanni sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus siyami ba'da ramadana shahrul lahi al-muharram wato lokacin da Allah ya hison kai mai azumi bayan watan Ramadana to babu kamar wannan wata mai alhorma na Muharram babu lokacin da Allah ke son ka yawaita azumi a ciki ne
bayan dai watan Ramadana irin wannan wata na Muharram hadisin Muslim ne musamman azumin rana Ashura wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sami Yahudawa suna wannan azumi na rana Ashura a garin Madina ya tambaye su wani irin azumi ne suke sai suka ce masa ai wannan rana ce mai girma a wurin su saboda rana ce da Allah ya taimaki Annabi Musa da Banu Isra'ila ya ciyar da su daga ainihin makiyin su Fir'auna saboda haka suna azumi saboda godiya ga Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai to nahi ku matsayi wajen Annabi Musa dan haka sai azumin kuma ya umurci sahabbai su ma su zanka yin azumi saboda haka azumin ranar Ashura yana da muhimmanci yana da falala Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yayi wannan azumin to ina lisaha masa lada cewa Allah zai karkare masa zanuban shekarar da ta gabata zai samu a yafe masa zanubansa na shekara daya daga cikin shekarunsa saboda haka wato ribata waɗannan kwanuka abu ne mai muhimmanci abu ne mai daraja abu ne mai falala saboda haka ƴan uwa mai kokari mu ribance waɗannan kwanuka sannan mu'azzu da wa'azce musamman abin da ya shahi shekarar hijira mu dauki darussan hijirar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi domin mu kaurace mu dukkan miyagun ayyuka mu yi aikata ayyukan alkhairi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.